العقدة من لساني يفقه قولي. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Alkamis a yau 4 ga watan Zulhijja ko Zulhajj hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 22 ga watan ga watan 5 shekara ta 2021 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya, domin ci gaba da gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na Masjidul Khair da ke wannan unguwa ta Ja'in karamar hukumar Gwale cikin birnin jihar Kano. Zamu ci gaba da tafsirin inda muka tsaya a wancan sati din cikin Suratul An'am aya ta 95 da izinin Allah. Na malami, Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفرون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
نعم. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace inna Allaha faliqul habbi wan nawa, lalle hakika Allah madaukakin sarki ne yake tsaga kwaya da kwallon dabino lokacin tsurowarsa. Yukhrijul hayya minal mayyit, Ubangiji Allah yana fitar da rayayye daga matacce. Wa mukhrijul mayyit minal hayy, kuma Allah mai fitar da matacce ne daga rayayye. Zalikumullah, wannan ya faru ne dan kusan Allah shine Allah. Fa anna tufakun, ta ina ake kawar da ku, ta yaya ake jirkitar da ku, ta yaya ake juyar da ku, ba kwa gane dalilin da yake na daidai. Waɗannan ko ince wannan ita ce ayar da muka tsaya a wancan sati din. Zamu dinga bi ɗaya bayan ɗaya har mu kare waɗannan dalilai da suke nuni akan kadaitakar Allah madaukakin sarki wajen halitta, kadaitakarsa wajen wannan ainihin wato a samuwar wannan duniya. Babu wani wanda ya isa yayi tarayya da Allah madaukakin sarki cikin wannan halitta din. Shi yasa waɗannan ayoyi muka faɗa tun daga nan ta 95 har izuwa ta 99 can. Wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an, dukkaninsu dalilai ne da babu wanda ya isa yayi musharaka, yayi tarayya da Allah cikin wannan halitta din. Mun fara tattauna gaba ta farko cikin wannan aya. Muka ce inna Allaha faliqul habbi wan nawa, lalle Allah madaukakin sarki ne yake tsaga kwaya da kwallon dabino lokacin tsurowarsa. Mun faɗi menene alhab, mun faɗi menene annawa, da yanayin tsurowarsa daga ƙasa, da yanayin yadda yake rassa, yake ƴaƴa ya nuna a samu ƴaƴan marmari. Gabar da zamu tashi a yau shine yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Muka ce Allah yace yana fitar da rayayye daga matacce, yana fitar da kuma mai fitar da matacce ne daga rayayye subhanahu wata'ala. Muka ce idan an ce alhayyu, wannan ismun ne lima ya kunu mausufan dil haya, suna ne da dukkanin wanda ya siffanta da rayuwa, to wannan shine alhayyu. Almayyit kuma wannan ismun ne lima kana khaliyan an sifatil hayati fihi, ma'ana suna ne da dukkanin wanda ba shi da ya tsaraitu daga siffa ta rayuwa a tattare da shi. Ina fata mun fahimta. to dan haka a daidai wannan sai malamai suke cewa da Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy me ake nufi a nan gurin shin yana nan akan haqiqarsa ko kuma akan majazi yake magana in an ce haqiqa to sai mu ce kenan Allah madaukakin sarki shine yake fitar da rayayye daga matacce rayayyen shine dan adam mataccen shine wannan maniyi dugan maniyin da aka samu mu'amala ta aure tsakanin miji da mata wannan maniyin namiji da mace wannan shine mataccen ai an gane da kyau ya fitar da rayayye daga matacce ya fitar da dan adam daga maniyi maniyin matacce ne dan adam kuma rayayye ne ina fatan fahimta to wannan a fassara ta farko kenan yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy kuma Allah madaukakin sarki mai fitar da matacce ne daga rayayye sai mu ce shi ana fitar da matacce daga rayayye kaga shi mutum ai rayayye ne shi wannan maniyin matacce ne maniyi ya fitar daga rayayye dan adam ina fata mun fahimta Allah shike yin haka ko kuma mu dauka ma akan kaza kaga kaza yayin da tazo tai kwai wannan kwan matacce ne ita kuma rayayya ce kaga an fitar da matacce daga rayayye idan kwan ya fashe ya zama dan tsako kaga an fitar da rayayye daga matacce ina fata mun fahimta yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy Allah shi yake fitar da rayayye daga matacce yake kuma shi din mai fitar da matacce ne daga rayayye subhanahu wataala wannan idan mun dauke ta akan asalin yadda take ala haqiqati hakenan idan ko mun yi ta'wilin ta zuwa ga majaz yadda wasu malaman suka fadi sai su ce abinda ake nufi da rayayye na ƴaƴan itatuwa ma'ana Allah yana fitar da ɗan itaciya mai zaƙin gaske daga wanda yake ba nunanne ba wanda yake danye an gane da kyau wannan kaga an fitar da rayayye daga matacce danyen shine matacce nunannan shine rayayye ko kuma a fitar da abin da yake a matacce daga nunan ne wannan dukkanin su babu abin da Allah baya yi wa ma zalika ala Allah bi aziz ko kuma karkashin haka kamar yadda habrul umma Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa abin da ake nufi shine Allah yana fitar da mumini daga kafiri ma'ana sai kaga uba kafiri amma da mumini kaga uba matacce ne da kuma rayayye ne tunda yana da sifa ta imani to yana fitar da mumini daga kafiri wannan yana nuna maka ana nuna maka mai imani shine rayayye mara imani wannan matacce ne kamar yadda ya faru a haƙin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ko kuma a fitar da wanda yake kafiri daga mumini wannan kaga an fitar da matacce daga rayayye kenan kamar yadda ya faru tsakanin annabin Allah annabi Nuh da ɗansa Kan'an kaga ɗansa kafiri ne shi kuma annabin Allah mumini ne to dukkanin babu abin da Allah baya so baya yi idan ya ga dama la yus'alu anna yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayar Allah dan me mu bayi mu ake tambaya a koda yaushe Imamu Razi yana da wani wajahi mai kyau a karkashin wannan na yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy yake cewa qad yasiru ba'du ma yuqta alayhi bi annahu yujibu al matarra sababan lin naf'i al azim ma'ana wani lokacin abu ne wanda 100% an san abin cutarwa ne wancan shi kuma 100% an san abin alfano ne to Allah madaukakin sarki yakan tunkuɗe abin cutarwa yakan tunkuɗa abin cutarwa da abin amfanarwa ko kuma akasin haka ba za a gane haka ba sai mun ba da misali abin da yake nufi anan shine watakila wani lokacin idan an tabbatar da wannan abin cutarwa ne idan an maka shi ko an yi maka kasha ko kaci tabbas an san 100% mutuwa zakai wannan abin me abin da aka baka to sai a iya samun wani abin cutarwa irinsa yazo ya baka wannan magani akan wannan al'amarin shi ma wannan wani wajahi ne na cewa Allah kan fitar da rayayye daga matacce ma'ana Allah kan iya warkar da mutum daga manyan abubuwa guda biyu Imamu Razi a cikin tafsirinsa ya hakaito wani abin al'ajabi da ya faru a karkashin wannan aya mu saurare shi da kyau yake cewa wasu likitoci an hakaito cewa anna insanan saqawhul athyun alkathir, wasu likitoci ne suka shayar da shi kayan maye a cikin abin shan sa, suka bashi abin maye a cikin abin sha wanda yawan abin mayen nan da suka sa mutuwa zai yi la mahala. Kun san akwai lokacin da za a sa wa mutum kayan maye, kayan mayen da ya fi karfin kwakwalwarsa dole ya yi overdose ake cewa kenan mutuwa zai yi. To su ma hakan wasu likitoci suka yi wani suka ɗiɗɗika masa wannan kayan mayen da tabbas sun san mutuwa zai yi la mahala, don haka sai suka ɗauke shi suka kai shi wani ɗaki akan tabbas suna jiran ya mutu ne. Kai shi wannan ɗaki mai duhu ke da wahala, sai wata mesa babbar macijiya ta fito ta saru wannan mutumin da yake dab da lokacin mutuwa, ina fata mun fahimta, ta fesa masa wannan dafin nata wanda kai tsaye kisa ne nan take, ina fata muna fahimta. Shi wancan an shayar da shi me me aka shayar da shi? Ba guba ba, kayan mayan da ana tsammanin zai mutu na dan lokaci kadan a hankali a hankali. Ita kuma wannan mesa sai ta zo ta harbe shi ta sare shi saran da ana saran nan da nan dafin zai illata shi ya je ya mutu. To da yake Allah ba mutum bane, da yake Allah Allah ne, sai wannan gubar ko dafin na wannan maisar sai yayi sababin tunkuɗa abin cutarwan wancan kayan mayan, ina fata mun fahimta, sai bawan Allah nan ya tashi sumul kalau ya warke kamar bai taba ciwo ba. To shine abin da Razi yake nufi a nan gurin, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy, 100% sun tabbatar da wannan abin da suka bashi na mayan mutuwa zai yi. Ita kuma waccan da tazo ta sare shi sai ya zamo ta warkar ta kashe wancan kayan mayan da wannan gubatata, sai yake cewa saboda shi wancan kayan mayan yana bugarwa ne kuma zai kisa a hankali ba lokaci ɗaya ba, shi kuma wannan dafin nata ƙarfin da yake da shi na mesan nan zai kashe shi ne nan take. To sai manyan abubuwa guda biyu suka haɗu, don haka sai wancan abin cutar wannan kayan a menene na mesan yayi tasiri akan wancan kayan mayan ya zamo ya samu ainihin wato waraka kamar bai ainihin wato yi ciwo ba ya tashi. To Razi ya fassara wannan al'amari a matsayin wani lokacin za a yi ta kitsa maka sharri, kaga sharrin ya girmama, kaga kamar babu wani mafita, babu wani way out a kota yaushe, kawai kai halaka kake gani, kawai kai ya asu ka ɗauke tsammani akan za a samu nasara. Hatta idza sta'asa ar-rusul, ko kuma hatta idza sta'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha, sai sun yi asu sun ɗauke tsammanin kamar ba za a taimake su ba, to sai a lokacin nasararmu ta zo inji Allah. To haka kai ma dan uwa, a duk lokacin da ka shiga tsanani kaga kamar babu billewa wannan hanyar, to a lokacin kuma billewa take zuwa, ba a san mumini da kasala ba, ba a san mumini da ɗauke tsammani ba, ina fata mun fahimta. Wataƙila lokacin da kake ganin wancan suna maka tuggu, suna maka makarkashiya, suna maka zagon ƙasa, to a lokacin zagon ƙasan ne kuma a lokacin buɓi yake zuwa, ina fata mun fahimta. Amma idan ka ce kai tsoro, kai ba za ka tashi ka nema ba, to wannan mai tsoro ba zai zama gwani ba, duk wanda ka ga ya zama gwani to ba shi da tsoro, kuma yana neman gaskiya ne, kuma ya tabbata akan wannan gaskiya din, ina fata mun fahimta. Kun ga dai anan su sun tabbatar da abin da suka bashi din nan kisa ne, sai Allah ya kawo wani sababin da zai sa inda shi kadai ne zai kashe shi, amma saboda wancan tungun da aka yi kayan mayan da aka bayar mai kisa sai ya bashi a matsayin waraka da kayan magani. Kai ma a yau harkar kasuwancinka zai iya faruwa, harkar neman karatunka zai iya faruwa, harkar siyasarka za ta iya faruwa, kaga wasu a kasuwa sun tiso ka gaba kamar babu wanda aka tsana sai kai, kullum sai an ga bayanka, sai an yi kaza, sai an yi kaza. To ɗaukakar ka ce ta zo ɗan uwa, kada ka tsorata, kuma kada ka ja da baya, kai dai riki azkarus sabahi wal masa. Haka idan a harka ta siyasa ne, matukar ka san da gaskiyan gaske kake, kullum makarkashiya ake, kullum taɗiya ake, kullum kaza da kaza ake, kullum maganar ka ake, kullum ku kenan me ake so a gani, ku kenan ake zubawa ido a ga menene zai faru to daukakar kace ta zo da ba a yi ba a lokacin da wasu ke maka tugu a lokacin kuma Allah yake kawo maka nasara amma mutumin da ya ji tsoro ya ja da baya ba a san shi garago ba a garago aka sani amma ja da bayan rago ba tsoro bane iya taku ne iya karo ne wanda bai iya karo ba kuma sai ya koma baya ina fata mun fahimta yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy ina fata mun fahimci wannan aya da kyau abinda muka fada zamu kara maimaita shi muka ce a daidai nan gurin inda Allah madaukakin sarki yace wa mukhrijul mayyit muna da kira'o'i guda biyu muna da almaiti khaffafu safa nafaran safa wanda shine shu'ba an shaykhihi asim ibn abi najud al-kufi nafaran akwai ibn kathir abu amr ibn amir wadannan malumma cikin saba sune suka karanta da ainihin wato almaiti suka khaffafa wannan almayyit din ina fata mun fahimta ko dai ya zama almayyit qira'ar jumhur ko kuma almayyit qira'a wadannan mutane malumman da muka ji ina fata mun fahimta ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa mukhrijul mayyit min al-hayy ko kuma wa mukhrijul mayyit min al-hayy mun fadi ɗan uwan waɗannan ayoyin da a wasu gurin aka faɗi ba sai mun maimaita ba a nan kaɗai aka ambato da ismul fa'il maimakon a ce wa yukhrijul mayyit aka ce wa mukhrijul mayyit ba sai mun faɗi ta'lilin ba wancan sati ɗan ina tsammanin mun tattauna akan haka ina fata mun fahimta ubangiji Allah madaukakin sarki yace zalikumullah fa anna tufakuna wasu malaman suka ce abinda ake nufi da zalikumullah ay zalikumullahul mutabbirul khaliqun nafi'ud dar al muhyi al mumit wannan shine Allah madaukakin sarki da ake nuna muku Allah yayi muku aka dan ku san Allah shine al mutabbiru mai jujjuya al amra al khaliqu shine mahalici an nafi'u al muhyi al mumit subhanahu wa ta'ala fa anna tu'fakuna fi ithbati al-qawli bi ibadati al-asnam to wai ta ina ake karkata da ku ta ina ake juyar da ku kuje kuna bauta wa ƴancan sassaken gumakan ta yaya wanda yayin wannan al'amari za a juyar da ku ta yaya ta kaka ake kawar da hankulan ku zuwa ga wasu bauta na daban ina fata mun fahimta wasu kuma malaman suka ce annal murada annakum lamma shahadtum annahu ta'ala yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy thumma shahadtum annahu akhraja al badan al hayya min an nutfati al mayyitati marratan wahida fa kayfa tastabi'duna an yukhrija al badan al hayya min mayyit al turab al ramin marratan ukhra adun kulade tunda har kuka san Allah madaukakin sarki shi yayi wancan al'amari din ya fitar da rayayye daga matacce kuma shi din mai fitar da matacce daga rayayye ne dan me za ku yi doubting da shakkar cewa Allah ba zai iya tada ku ba lokacin da kuka zamo ardiddigaggu domin suna ganin ta yaya za a iya tashin mu bayan mun zama ardiddigaggu to wanda ya halicce ku daga babu shine zai kara halittar ku kuma a halicce mutum daga babu da kuma a kara halittarsa bayan an same shi wai a hankali fil mantiqil aqli wanne ne zai fi wahala ai a samar da abu daga babu shine zai fi wahala sama da a ce an samar da shi a kara kwatankwacin irin wannan da wannan muke kalubalantar dukkanin wani science dukkanin wani technology dukkanin wani ilimi da zai ji cewa shi ilimi ne ka san duk masu giggiwa su science kaza kuyi ku gama wa fauka kulli dhi ilmin a dukkanin inda kuka je magariyar tikerar ilimin ku to akwai wanda yafi ku sani ba komai aka baku ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan dan haka duk lokacin da kaga cewa wai kai wata halitta yau ana ta kirkira az-zaka'ul istina'i AI kenan a ce ai gashi nan a kirar mutum a kirar kaza da kaza har ake cewa ma samari ba sai ka dogara da aure ba ba sai kin dogara da aure ba ga wani sassaken mutum nan ga wani sassaken budurwa can za a neme ka tai ta magana tai ta wane ne tai ta kaza ƙarya ne ba za ta iya zama kamar mutum ba wallahi idan ku za ta iya ku busa musu rai dukkanin wani mutum da yake kama da mutum da aka halitta abu ne guda daya an yi kalubale a jiya kuma kalubalen yana na ila an yi rika Allahul ardo man alaiha, duk ci gaban da zai zo nan gaba babu wani ci gaban da zai zo a ce wai ga wani ci gaba ya zo an busa wata halitta rai ran nan, ko da mafi kankanuwar halitta ne da muke, ko da jariri ya turu ruwa ne rai ba za ka iya ba. Kai mai ma sauki ka nuna ainihin hakikanin position inda wannan ruh, inda wannan ran yake. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-'ilmi illa qalilan. Babu wanda ya nuna maka cewa me rai ta ina yake bayan har yawan zuma mutuwa ta baba ake da ita. Ma'ana menene hakikanin idan mutum yayi a ce ya mutu? Tattaunawa ce cikin ilimi, har yanzu binciken bai je karshe ba. To ballantana kuma a zo maganar rai, ka sallama abinda aka bamu kadan ne cikin abinda yake da yawa. Allah ka kara mana ilimi. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace zalikumullahu fa anna tufakun faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana zalika taqdirul azizil alim. Ubangiji yace faliqul isbahi, Allah shine mai keto da hasken safiya. Wa ja'ala al-layla sakanan, kuma Allah madaukakin sarki mai sanya ainihin wato dare, ko kuma Allah ya sanya, din nace mai sanya a matsayin ja'il kenan din da akwai wannan qira'ar. Wa ja'ala al-layla sakanan, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya dare sakanan dan hutu kenan, dare an yi shi dan hutu ne. Wash-shamsa wal-qamara husbanan, sannan Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata husbanan dan kidayar lokuta. Zalika taqdirul azizil alim, wannan shiri ne na Allah al-aziz kenan mabuwayi, al-alimi mai cikakken sani subhanahu wa ta'ala. Wannan ayat da muke gani faliqul isbahi da Allah madaukakin sarki ya mana bayani a nan gurin, dalili ne na biyu. Wancan mun ji dalili na farko da yake nuna mana akan kadaitaka ta Allah madaukakin sarki, a daidai nan gurin dalili na biyu sai Allah madaukakin sarki ya ce faliqul isbahi, ma'ana Allah madaukakin sarki shine yake keto da hasken safiya subhanahu wa ta'ala. Hasken safiya Allah madaukakin sarki shine yake keto da shi. Wa ja'ala al-layla sakanan, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya dare ne domin ya zamo hutu ga ainihin wato ga ainihin wato mutane. Anan gurin akwai qira'a guda biyu, ko dai ya zamo qira'ar waja'ilul layl sakanan, ma'ana ala ismil fa'il kenan, ko kuma waja'ala. Idan mun dauki waja'ilul layl sakanan sai ya zamo an yi atafin ja'il ne akan wancan faliq na, ina fatan fahimta, sai ya zamo waja'ilul layl, tunda faliq can aka ce ismul fa'il, to nan ma sai ya zamo ja'il domin ai atafin sa akan wancan. Ina fatan fahimta. Wasu kuma malaman waɗanda suka karanta da waja'ala al-layl, Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wato dare sakanan domin ya zamo wurin hutu ga ainihin wato bayi. Imam Az-Zamakhshari a cikin Al-Kashaf yake cewa abinda ake nufi wannan, ko za a kashe ta ne Muhammad. Imam Az-Zamakhshari yake cewa abinda ake nufi da as-sakanu shine abinda ma yaskunu ilaihi ar-rajul, abinda mutum yake nutsuwa da shi. Wa yatma innu ilaihi, ya samu nutsuwa istinasan bihi wastirwahan, ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa. An gane da kyau, daga nan ne aka ce an sa ma'ana kai, ko dai abin nan da zai samu nutsuwa, ko dai ya zamo mata ce ko kuma wani masoyi gare shi. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan limadha litaskunu ilaiha. To shi yasa anan shi ma yace wa ja'ala al-layla sakanan, an sanya muku dare dan ya zamo hutu, kamar yadda aka sanya muku mata dan su zamo menene hutu. Ai ba goraye aka mai gada ba. Allah ya baka mata in baka da ita. Ka san wanda ba shi da mata ba zai san mace a matsayin hutu gare shi ba. Sai dai ya ci gajiyar hutun dare ke ta ibada, amma in bai ibada a cikin dare ba zai fahimci wannan hutun ba. Hutun yana hutuntuwa ne idan ya samu gadaran kuma ga iyali mala. to sai aje ai tafafatawa kenan shi yasa Allah yace wala huma sakana fil layli wan nahari duk abin da ya shiru na cikin dare da yini na Allah madaukakin sarki ne ina fata mun fahimta wannan shi ne abin da Imam Az-Zamakhshari yake fadi cikin Al-Kashaf a daidai nan gurin kamar yadda muka faɗa waja'ilul layli mun ji menene taqdirin ko an ce taujihin waɗannan kira'o'i guda biyu waja'iluk sur wa fathul kasr wa raf'u thummila malaman thummila ma'anan al-kufiyun kenan sune suka karanta da waja'ala kamar yadda Hafsu yake karanta tunda kufiyun sune Hamza ko kuma Asim ibn Abi Najud al-Kufi Hamzatu Zayyad Ali al-Kisa'i haka suka karanta da Khalaful Ashir ma'ana suka karanta da wa anhum bi nasbil layli an gane da kyau ma'ana sai su ce waja'ala al-layla sauran da suka ce kuma ja'ilul layli duda da a larabci ne wannan ismul fa'il din ya halatta a ce ja'ilul layla ma'ana ismul fa'il yayi irin aikin da yake na ja'ala ko kuma ya zama ja'ilul layli to amma a kira'a sai ta zama da ja'ilul layli waccan din rana da wata domin kidayar abin da ya shafi a lokuta ko lokatai domin ya fada a wata ayar huwal ladzi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil لتعلم عدد السنين ولتعلم عدد السنين والحساب معنى الله مدوكين سركي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب معنى الله اي من هكا دومن مسام لوكتا نا ابن دا يشافي دنك داير لوكتي سبحانه وتعالى كما يد انو غورن يته والشمس والقمر بحسبان an gane da kyau Imam Razi rahimahullahu ta'ala yake cewa kaga muna magana akan ayoyin falaki sai Allah ya sokan mana da ni'ima daga falaki daga sama to Allah ya mana albarka yadda muka ga wannan albarkar da izinin Allah sai mun maimaita karatun nan a aljanna insha Allah to ubangiji Allah yake ce Razi yake cewa wa bihadhihi almaqadir da waɗannan ababe ne تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة ده waɗannan tsarika da Allah ya tsara ne waɗannan maslahohi na duniya suke gudana ake samun al-fusulul arba'a fasla guda hudu da ake samun su akwai faslur rabi' faslul kharif faslul shita was-sayf waɗannan arba'at fusul da ake da su Allah ya halicci rana da wata ne dan mu iya gane waɗannan an san su ayi waɗannan arba'at fusul din akwai lokaci na rani akwai na bazara akwai na sanyi sai kuma na menene yawa na damuna to a yanzu menene gashi muna farkon damuna Allah ya wa damunan mu albarka an gane da kyau to Allah madaukakin sarki ya sanya haka ne domin mu dinga gane haka sannan kuma ya san sababin su ne muke fahimtar abin da ya shafi nunar ƴaƴan itatuwa da kuma abin da ya shafi a wasu abubuwa na daban da zamu je su a ƙasa da izinin Allah lafazin al-husban akwai zance guda biyu wajen malamai akwai Abu Haitham shi yana ga ba fani ba eh wai ku ji mun shehin malami ne a nan muke ta dan lalle ko sunayen to shi Abu Haitham yana ganin idan aka ce husban wannan jam'i ne an gane da kyau jam'i ne na hisab kamar yadda ake cewa rikab da rukban kamar shihab da shuhban to haka shi ma hisab da husban husban shine jam'in hisab shine mufrad kamar yadda rikab mufrad ne rukban jam'i ne shihab mufrad shuhban jam'i ne a gurin malam Abu Haitham kenan amma fa na asalin an gane da kyau wasu malaman kamar irin su Imam al-Kashaf abin nan Zamakhshari cikin Kashaf yake cewa wannan abin da ya shafi al-hisab dinnan masdar ne kamar yadda yazo na abin da yake ar-rujhan da an-nuqsan an gane da kyau haka dai malaman suka yi ta tattaunawa da irinsa kamar al-kufran al-kufran da al-ghufran da ash-shukran to dai wanda yake neman karin bayani zai je littattafa na lugha abinda muke so dai mu dauka Allah madaukakin sarki ya halitta mana rana da wata domin kidayen lokuta da su ne muke gane yanayin ainihin wato lokaci subhanahu wa ta'ala waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim wannan shiri ne na Allah al-aziz mabwayi al-alim mai hikima ku lura da dukkanin tafiyilin ƙarshen ayoyin da suke zuwa a ƙarshen waɗannan ayoyi ne da suke gagara badantar da dukkanin mai koyo inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy zalikumullah fa anna tufakuna an gajiyar da su akan Allah ne ta ina ake karkatar da su su kasa fahimtar haka anan gurin faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azizil alim aka ce wannan shiri ne na Allah al-aziz mabwai al-alim bi hikima daga cikin fa'idar rufe wannan ayat tafyilin ta da haka dan a nuna maka ba fa wai shiri bane na nature ba shiri bane na wani dan adam ba shiri bane na aljani ko wani mala'ika babu shi babu nature ba kayanta sai wanda ya halicce ta zalika taqdirul aziz alalim wannan shiri ne na Allah al-aziz mabwai al-alim bi hikima subhanahu wa ta'ala kara karanta mana aya ta na'am ubangiji Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa dalili na nawa kenan idan kuna tare da ni dalili na nawa kenan dalili na uku kenan Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri dan kusan hanyoyi dan ku shiryu kusan hanyoyi fi dhulumatil barri cikin duffai na duwaran kasa wal bahri da kuma duffai na cikin ruwa qad fassalnal ayati haqiqa mun rarraba ayoyi mun yi bayanin ayoyi dake dake li qaumin ya'lamuna ga mutane waɗanda suke sani ɗan uwa wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da abin da ya shafi taurari ina masu ilimin taurari to ga karatu ta kanku da izinin Allah Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma dalili da yake sa Allah ya kasan Allah shi ya halicci duniyan nan ka kadai tashi wajen ibada shine cewa shine Allah wa huwa allazi ko wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma shine wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri domin ku dinga shiriwa kuna sanin hanyoyi cikin duffai a doran kasa da kuma cikin abin da ya shafi a cikin ruwa an gane da kyau to ta yaya ake sanin hanyoyi da kuma duffai na cikin ruwa sai malamai suka ce taurari da kake ganin su ba haka kawai Allah ya aje su ba akwai alfanun su akwai abinda yasa Allah madaukakin sarki ya halicce su an gane da kyau wani zai ce to za mu iya tambaya daga cikin alfano menene abubuwa na amfani na taurari suna da yawa amma kaɗan daga ciki Allah madaukakin sarki ya sanya taurarin nan da muke gani domin gane hanya domin sanin ina ce hanya ta daidai ina ce gabas ina ce yamma ina ce kudu ina ce arewa da yanayin kadawar iska wanda Allah ya bashi wannan ilimin to ya san zai fahimci wannan kuma Allah madaukakin sarki ya yarda da a nemi irin wannan ilimin ku gane irin wannan ilimin taurarin babu laifi dan sanin menene ina ne yanayin kadawar iska ina ne zamu fuskanta musamman a da da babu technology kamar na yanzu ina ne in mun yi iska take kadawa ina ne gabas ina ne yamma kudu da arewa to wannan aikin taurari suna shiryarwa Allah ne ya sa su domin su zamo masa su shiryar da masu neman hanya su gane daidai a cikin duffai na doran kasa ko kuma a duffai na cikin abin da ya shafi ruwa ina fatan fahimta to wannan alfano na farko kenan alfanan ta na biyu ga dukkanin kamar yadda Razi yace annan nasu yastadilluna bi ahwali harakati shamsi ala ma'rifati awqatis sala wato mutane suna kafa hujja wajen sanin halayyar haraka ma'ana motsi na rana ala ma'rifati awqatis sala dangane su san lokuta na sallah wa inna ma yastadilluna bi harakati shamsi fil nahari ala alqibla ma'ana mutane suna kafa hujja dangane da kadawar rana fil nahari ayini ala alqibla dangane da abin da ya shafi rana ina fatan fahimta wannan kam sai dai wanda ba shi da rabo wajen sanin menene abin da yake faruwa na yau da gobe na duniya rana ta ina take fitowa ta gabas ta fadi zuwa ina ta yamma yanzu idan ta fara fitowa cikin ruwan sanyi zaka ga ina ne alƙibla da rana an gane da kyau ka san ta inda rana ta fito nan ne alƙibla kuma inda kake nema ka fuskanta da rana ita ma rana za ta fuskantar da kai ta baka direction din gabas ne nan ko can bayan ta yamma ko in kai can din ta kudu ne in kai can din ta arewa ne zalika taqdirul aziz alalim ina fatan fahimta to da daddare kuma babu rana ta tafi to menene yake wannan wakilcin ita ce tauraruwa ko ce taurari wannan suna baka alamta maka ina ne ake gane alqibla ina fatan fahimta wajehi na gaba malamai suka ce daga cikin aikin da taurari suke yi bayan wadancan abin da aka ambata Allah ya sanya su zama ado da kawa da abin da ya shafi abun bankaye ga taura ga ainihin wato ga sama Allah ya sanya su zama abun ado ga ainihin wato sararin samaniya tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja waja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran a wata ayar yace inna zayyana sama'a dunya bi zinatin alkawakib inna zayyana sama'a dunya bi zinatin alkawakib wa hifdan min kulli shaytanin aha kaga kenan daga cikin ayyukanta akwai wannan ado amma bamu ce wa hifdan min kulli shaytanin din ba saboda yana nan kasa aikin ta na gaba kenan a wata ayar Allah yace was sama'i zatil buruj duk wannan yana nuna maka cewa taurari an sanya su ne su zama ado a sararin samaniya daga cikin ayyukansu ko kuma ababan amfanan su na hudu yana daga cikin ayyukansu su zama rujuman ne lishayatin kamar yadda kuka faɗa a wannan ayar Allah ya sanya su su zama ababan harbi ana baro ainihin wato aljanu kun san ada suna zuwa yastariquna sab'a suna sato zance amma dukkanin wanda ya ce a yanzu bayan zuwan wahayi na Qur'ani zai je ya sato wahayi yajid lahu shihaban rasada zai samu wannan bantarma wannan abin da zaka ganshi kamar kibiya ai tauraro ne yan uwa to daga cikin me daga cikin aikin ta kenan ta zama rujuman lil shayatin abin jifa ga duk shedanin da yace zai tattaki yaje sama ya sato zance menene yake faruwa ba zai iya ba ina fatan fahimta to malamai
wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun
ma'ana ita ma waccan tana karfafar bayani akan cewa abin da ya shafi gane hanya an gane da kyau wa bin najmi hum yahtadun ina fatan fahimta to ƴan uwa a daidai nan gurin ko kuma mu kare bayanin sai mu dunkula bayanin suke cewa daga cikin ababan alfanu natan na shida akwai lokacin da Allah madaukakin sarki ta zamo abin tuntune idan ka daga kai ka kalli saman nan tai duhu ka kalli wannan taurare wata tana haske wata tana sheki wata bata kai ta sheki ba waye tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar to ɗan uwa ka gane ita wannan mai shekin akwai aikin ta waccan mara shekin akwai aikin ta ina fata mun fahimta kowace akwai aikin ta saboda su din taurarin nan da kake gani ba iri daya bane sannan ka gane kada ka ce ai na gano wata mai sheki ka gano tauraron dan adam da malam bahaushe yake fadi akwai wa'anda ake harba su in nace harba su akwai wa'anda ake a matsayin suna capturing din wasu al'amura ne ba wai taurari bane wannan ko kama kafar hanyar taurari ba su yi ba ina fata mun fahimta yawa a cikin taurarin akwai yanayinsu kalolinsu girmansu da shakalinsu duk mabambanta ne ba iri daya ba wasu daga cikinsu sayyara wasu cikin taurarin suna tafiya wasu cikin taurarin a tabbata suke wuri guda dukkanin wacce zaka ganta a akwai wa'anda suke tabbatuwa a guri guda min tsaka guri daya cure wasu guri daya suke akwai kuma wa'anda sukan juya daga can zuwa can akwai wacce guda daya ce takan tafi zuwa can akwai wa'anda in za su tafi a cure suke tafiya ina fata mun fahimta wacce suke tafiya din an gane da kyau ko kuma wacce take as-sawabi zaka same ta lami'a zaka sami tana da tsananin haske ba wai haske irin wacce ake harbawa na yau ba zaka sami ta a cancan sama amma tana da tsananin haske
to zaka same ta lami'atin, amma wacce kuma take tafiya ba za ka ganta da haske ba. Wasayyara ghairu lami'a, wacce take tafiya ita kuma ba za ka same ta da wannan haske din ba. Wata kuma za ka same ta tana da girma, wata kuma ba ta da girma, ɗan ƙarama ce a idan mu yadda muke gani a kusa kenan, amma baka san idan ka je kusa da ita yaya take ba. Kada mu cinye lokacin a ilimin taurari. Abinda dai muke so mu sani shine duk wanda dan ya bi wannan ilimi dan ya gane cewa wannan ga gudunta, ga inda take tafiya, ga harakawarta, ga motsinta, ga alamarta, ga fahimtar mu gane hanya, mu gane daidai, wannan ba laifi maraba da shi, matukar ba za ka yi shishigi ba. Ilimin taurarin da zaka ji ana haramtawa shine mutum ya baza riga yace shi yana da ilimin taurari, kawai ka zo gurinsa ya buga yace ai tauraruwarka tayi kaza tayi kaza, dan haka babu nasara a wannan siyasa, ƙarya ne, boka ne. Ina fatan fahimta, ba ilimin taurari bane wannan. Duk wanda zai amfani da ilimin taurari yayi kokarin wai sanin gaibi, to ƙarya yake, boka ne, dan duba ne. Su taurari ba a sanya su wai su san gaibi, su sanar da mutum gaibi ba, a'a, an sanya su ne domin a gane yanayin hanya, domin a gane yanayin kadawar iska. Akwai astronomers, aiko, masu ilin sanin ilimin falaki da makamancin haka. Misali, dan ka ce ana tsammanin yau za a yi kaza, kadawar iska za ta kasance da kaza da kaza, dukkanin wannan ana nufin mun fahimci wannan bisa kadawar tauraruwa ko kadawar iska da kaza, amma fa in Allah ya so yakan canja haka. Shi yasa musulmai a cikin wancan ilimin sai su ce in Allah ya so, amma in bai so ba yau so nawa za su ce za a yi ruwan gobe, a yi ruwan ba, yau so nawa za a ce abu kaza kuma abin ya zo bai faru ba, yau so nawa za a ce jinjirin wata ba zai fito ba saboda ilimin falaki kuma ya fito din, yau so nawa za Allah ya kawo mu gaba. Dama ina ta neman gaba, bari na sauka. Kuskure ne ba ƙarami ba ga yanayin yadda kwamati na wannan duban wata, Allah ya ƙara musu girma, Allah ya ƙara musu dace da taufiki. Amma ba daidai ba ne abinda yake na ilimi da kuka fahimta, kuka fahimto cewa da wahala a iya ganin wata, ko kuma cewa za a ga wata, ku fito kuna yi mutane awam wannan bayanin, wannan zai ja a dinga samun rikici cikin al'umma. Ina fatan fahimta, wannan abu ku rike shi a iyaku, hasashe ne kuke yi, amma ba daidai ba ne ku ce ai ko kaje ma ba za ka gani ba. Akwai wanda cikinsu ya zo ya ce ko kaje ba za ka gani ba, kuma aka zo aka gani din. Ina fatan fahimta, to ana ragewa abin aminci da siƙa ne. Ku rike abin a gurinku, kun yi bincike kuna ganin cikin 90 cikin 100 da wahala a gani abin da yake a gurinku kenan. Idan ba a gani ba, dama kun yi bincike, Allah ya tabbatar da bincikenku akan haka. Idan kuma aka gani, yau dama ai shi Allah shi yake ganin, dama kai naka ilimi ne, shi kuma Allah nasa sartarwa ne, subhanahu wa ta'ala. An gane da kyau, amma ba daidai ba ne mutum ya zo ya dinga yin tafasil ɗin bayanai irin waɗannan masu girma, wanda wani ba zai hankalta da kyau ba, wanda zai ga a ya za ai a ce mu kuma asalin abin da aka ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi, an ce a zo a ga wata, kuma kai ka ce ko kun je ba za ku gani ba, amma dai ku je a babin sunna. To me kake so ka nuna wa mutane kenan? Ai kana raunana su akan kada su je din kenan. Amma tunda kai a bincikenka ka ga ko da an je da wahala a gani, sai ka rike a gurinka, dan ba haramun bane yin binciken a gani. Amma bayyana wa mutane akan ba za a gani ba ko za a gani, wannan ne a fahimtata akwai kuskure, akwai gyara a ciki. Ya kamata masu ruwa da tsaki a wannan bangare din su gyara. Ina fatan fahimta, ku gyara, ku rike a iya gurinku, ku kun san za a iya gani ko ba za a iya gani ba, saboda duk wata kuna bincike akan irin wannan, Allah ya saka muku da alkhairi. Amma ma'khaz din ni nawa shine irin wannan na abin da ya shafi a fito bainar jama'a ana wannan tattaunawa din. Allah ya ganar da mu. Ubangiji ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalna al-ayati. Hakika mun yi bayanin ayoyi, mun rarraba ayoyi dake dake li qaumin ya'lamun, ga mutane waɗanda suke sani, inji Allah. Mun gane yanzu wani ilimi ne yake ilimin taurari na halal ko wani irin ilimin taurari ne kuma na haram. Duk wanda yazo zai maka wai duba da ilimin taurari, har ya ce ai nima ina da ilimin taurarin sai mu ce wani ilimin taurarin daga zarar ya ce ilimin taurarin da zai bayi zuwa gaibi to wannan haramun ne wannan mataki ne da zai kai mutum zuwa ga shirka ba shi ake nufin Allah ya yassare ba wanda ya yassare din shine wancan na farko da muka yi in baka fahimta ba sai ka koma baya sai Allah ya ce me gaba aran ma na'am
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
ubangiji Allah madaukakin sarki a dalili na hudu kenan ko yace wa huwa alladhi kuma Allah shine wa huwa shine alladhi Allah madaukakin sarki wannan da ansha'akum ay khalaqakum ya halice ku min nafsin wahida ya halice ku daga rai guda daya wanda shine wa kenan annabi adamu alayhi salatu wassalam fa mustaqarrun wa mustawda kuma ya ajiye ku a wani wurin zama wanda yake nufin tsatsan namiji kenan wa mustawda da wata ma'ajiya wanda ita ce rahimul mar'a an gane da kyau ma'ana mahaifa zan maimaita wa huwa alladhi ansha'akum kuma Allah shine wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai kwaya daya fa mustaqarrun kuma ya ajiye ku a wurin a wani wurin zama ma'ana ya ajiye ku a wani wurin zama shine tsatso tsatsan namiji mustaqarrun kenan a wata qira'ar mustaqirrun waqtir bi mustaqirrun alqaf ma'ana haqqan ibn kathir da abu am su karanta da fa mustaqirrun sauran kuma suka ce fa mustaqarrun an gane da kyau ma'ana fa mustaqarrun sai ya zama wani tsatso namiji ma'ana Allah ya ajiye ku a wajen wani zaurin zama wannan wurin zaman shine tsatso na da namiji wa mustawda da kuma wata ma'ajiya wanda ita ce ta ƴa mace ma'ana bayan Allah ya halice ku yadda za ku ci gaba da samuwa sai Allah ya ajiye ku a tsatso wannan tsatsan shine mustaqarrun tsatso na da namiji ta hanyar maniyi kenan ko wa mustawda shine kuma ta hanyar mahaifa idan aka samu auratayya maniyin da namiji ya shiga ya hadu da maniyin ƴa mace ya je mahaifanta to ya zama mustawda an yi ajiye ajiya ce ta dan da ake sa ran a same shi shine fa mustaqarrun wa mustawda babu wanda ya karanta da wa mustawdi dan ka ce to tunda an ce fa mustaqirrun wa mustawdi a fa mustaqarrun wa mustaqirrun qira'o'i ne guda biyu amma wa mustawda ana nufin wannan mahaifa haka ya zo dan ya nuna maka wa mali qiyasin fil qira'ati madkhalu dan da qiyasin ne tunda an ce fa mustaqirrun sai a ce wa mustawdi an gane da kyau amma shi qur'anin ba haka yake ba yadda aka ji shine yadda muka karanta ko dai ya zama fa mustaqarrun wa mustawda ko fa mustaqirrun wa mustawda Allah ya gane da mu qad fassalna al ayati lalle hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki li qaumin yafqahun ga mutane li qaumin yafqahun da mutanen da suke da fahimta to anan gurin tafsiri daya na fada daga cikin tafasir da malamai suka yi na abin da ya shafi fa mustaqarrun akwai wasu malaman irin su abin da ya shafi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an yake cewa abin da ake nufi fa mustaqarrun abin da yake ai ma'ana wurin zama shi sai ya fassara shi da firrahimi shine ma'ana mahaifa izuwa lokacin da za a haifi mutum wa mustawda shine kuma kabari ila an yub'as zuwa gabanin lokacin da za a tashi mutum kun fahimta da kyau akwai sa'id ibn jubair da ata ibn abi rabah su kuma suke ganin fa mustaqarrun ay fi arhamil ummahati irin dena wancan da muka ji kenan ko wa mustawda fi aslabil aba ma'ana shi fa mustaqarrun aka ajiye shi a ina a mahaifa wa mustawda fi aslabil aba a tsatso na ainihin wato na iyaye ma'ana ka jirkita irin fassarar da muka yi a farko shi wannan haka ainihin wato suka yi ina fata wannan amma waccan da muka yi ba wai kuran fassara ce yasa ne haka ba, a'a, waccan din ita ce rajiha cikin malaman, ina fatan fahimta, shi kuma waɗannan sun jirkita abin ne, Allah yasa ana tare da ni. Wasu kuma malaman kamar irin to wannan ruwaya da muka faɗe ta ruwaya ce aka rawaito daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas da ainihin wato Sa'id ibn Jubayr da wasu su an rawaito daga Ubay ibn Ka'b yake cewa mustaqarrun ay fi aslabil aba wa mustawda fi arhamil ummahati. To kaji maganar da malaman tafsiri suke akan ta, ruwayar da aka rawaito daga Ubay ibn Ka'b da wasu su sun karfafa wannan kwarai da gaske. Shi ne na farkon da muka ambata, ma'ana Allah ya ajiye ku a wani wurin zama, ma'ana wannan wurin zaman shi ne tsaso aslabil aba wa mustawda shi ne kuma abinda yake na wannan rahimul mar'a, ma'ana mahaifa kenan, ina fatan fahimta. Akwai wasu zantuttuka na daban amma tun dazu ana ta nuna mun lokaci. Akwai wani zancen da yake cewa fa mustaqarrun ay fi rahimi wa mustawda'un fawqa al-ardi, dukkanin sa dai irin wannan kamar yadda yake wani qirru fil arhami ma nasha. Mujahid yake cewa fa mustaqarrun ala dhahri al-ard fi ad-dunya wa mustawda'un 'inda Allah fi al-akhirah, ma'ana wurin zama fi dhahri al-ard a gidan duniya, wa mustawda ma'ana a lahira kenan. Yaka fa hujja da walakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin. Imam al-Hasan kan idan muka tayi zamu abin nan zantuttuka ne suna da yawa sun kai sama da 10, to amma ba za mu iya ainihin wato karaɗe su gabaki ɗaya ba. Abin da ya nufi shi ne Ubangiji Allah shi ne ansha'akum min nafsin wahidatin, shi ne ya halicce ku daga rai guda ɗaya wanda shi ne annabi Adamu. Fa mustaqarrun, kuma ya ajiye ku a wani wurin zama, wannan wurin zaman shi ne tsatsan iyaye maza wa mustau, ko kuma in ce iyaye namiji da mata ɗin, wa aba wa mustauda, da kuma inda Allah wata ma'ajiya wanda ita ce mahaifa. Shi ne muka ce ɗa namiji ana samun sa ne ta hanyar abin da ya shafi a samu kusanta mu'amala ta aure tsakanin ɗa namiji da ya mace. To idan wannan ruwan maniyin ya furuju min bayani sulbi wa tara'ib, wannan maniyin idan ya fito ajiya ce da Allah ya ajiye ta, ana tsammanin fitowarsa ya samu wurin zaman da ake tsammanin ya zauna ya ajiye sosai, shine mustawda din. Mustawda din shine rahimul mar'a, wannan mahaifa ta mace, ina fatan fahimta. To kai malam gauro da kacika cikin ka da istimna'i, ina ka fitar ina ka ajiye, ana fahimta ta da kyau. Da wannan wasu malaman suka ƙara haramta istimna'i. Allah ya ce fa mustaqarrun wa mustawda, shi wannan tsatsan halitta ce ta Allah, an ajiye maka shi lokacin da ka balaga, balaga ta ishe ka ka je kai istimna'i ka fitar. To da ka fitar ina ka ajiye shi? Ba ku gane karatun ba. Ya ce fa mustaqarrun wa mustawda, daga inda ya fito da ɗa namiji, to ana so a bashi gidansa. Gidansa shine rahimul mar'a, kuma wannan rahim din inda zai shiga ta hanyar aure. Idan ya shiga ba ta hanyar aure ba, bai samu nagartaccen gida ba, ina fata mun fahimta. Bai samu me kaji sai na'am na'am, amma ne ma yake daya gudu ya ji kara ko? Allah ya ba mu lada gaba ɗaya, da neman hanya yake ya gudu. ƴan uwa mun fahimta da kyau. To dai dan haka akwai bayanai da dama a karkashin wannan aya, amma wannan ita ce kulasar abin da yake na akwai. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Zamu iya ƙara shi ayar gaba aran ma lokaci yayi. To shikenan, babu laifi sai mu tsaya idan muka dawo wani satin ko in ce bayan sallah insha Allah, za mu tashi a aya ta 97 wanda yake kare mana bayani akan dalilai da yake nuna mana akan Allah shine Allah shi ya cancanci abota masa, wanda ita ce aya ta 99 da izinin Allah. Abinda muka na kuskure ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Ubangiji Allah ya mana gamdakatar cikin wannan goma da muke ciki. Ɗan uwa mu dage danzan mu zage dantse wajen ribatar waɗannan kwanaki. Kada mu manta akwai azumin ranar Arafa, kada mu manta akwai yin layya ga wanda Allah ya hore masa. Samari a dage ai layya, a dage ai layya, kada ai ta rike wayoyi amma a manta da wannan ibada din. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zamu ji lokacin dawowa sanarwa za ta fita insha Allah
barakallahu fiik